God have mercy upon us.
Chori, kuka ce ba kwaji ai. Ana niya.